الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a tare ga watan Juma'a al-ula shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 1 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Al-Sheikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail البخاري رحمه الله كافين درسي نيو بالي في إذن تنبوي سنائي قباتا نعم birka insha Allah za ta zuwa darasi ne yau na'am Abdailami sunan shi Dailami Nisibaci yana da littafi wanda ake kira shi da suna Musnadul Firdaus malami ne daga cikin malaman hadisi kare an danganta shi zuwa alƙaryarsu ita ce Dailam dani littafi ne daga cikin littattafan hadisi a cikin littafin akwai waɗanda suka inganta akwai waɗanda ba su inganta ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabun Ittiqa littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen wato 'yan tardabawa mun tsaya ƙarshen babi na 17 babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na haramcin ɗagin kai da nuna isa alar raqiq wato gabawa in aka ce at-tabawul wato shine ɗagin kai ke mutum ya nuna isa da jiji da kai shine ce babu karahiyati at-tabawuli alar raqiq wa qawlihi abdi aw amati wato baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin wato ɗagin kai da nuna isa gabawa da kuma fadar shi mai gida ya fada ga bawansa ya ce abdi au amati, shi ma wannan akwai karhanci bai dace ba. Ya kamata a karkace daga wannan lafazi zuwa wani lafazi wanda ya dace kamar yadda ya zo a cikin hadisin, domin yin ladabi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne kamar yadda bayani ya gabata, malam ya buɗa baban da wasu ayoyi na Alƙur'ani waɗanda suke nuna halaccin yin amfani da waɗannan lafuzza na mutum ya faɗa ga bawansa ya ce abdi, kamar yadda ya ce wa qaulillahi ta'ala was-salihina min ibadikum wa imaikum was-salihina min ibadikum wa imaikum, a can cikin suratul Nur Ubangiji ta'ala ya ce wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum, ku aurar da al-ayama, wato waɗanda ba su da aure. Lafazin al-ayama jam'i ne na ayyim, idan aka ce ayyim wato shi ne wanda ba shi da aure, wanda kuma galibi ana amfani da shi akan wato bazawari kenan, namiji ko mace. Amma a nan ne Allah yake nuna duk waɗanda ba su da aure, shi ne ya ce wa ankihu al-ayama minkum, sai ya ce was-salihina min ibadikum, da waɗanda suke nagartattu sai ya ce min ibadikum, daga cikin bayin. Kaga nan Ubangiji ta'ala ya yi amfani da lafazin ibadikum, wanda yana nuna halaccin kenan mai gida ya faɗa ga bawansa ya ce abdi. Haka a cikin suratul Nahl Ubangiji ta'ala yake faɗa daraballahu mathalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra al-aya. Shi ne anan ya ce abdan mamlukan, kaga Allah ya yi amfani da lafazin abd, shi ne ya ce abdan mamlukan, bawa wanda yake abin mallaka. Ita ma wannan ayar abinda take tabbatarwa kenan halaccin yin amfani da wannan lafazin. Haka a can cikin wato suratu Yusuf Ubangiji ta'ala na faɗa wa alfa ya sayyidaha ladal bab, wato annabi Yusuf alaihi salam da matar sarki, shi ne ce wa alfa ya sayyidaha, wato sai suka samu sayyidaha wato mijinta, domin ana amfani da lafazin sayyid wato ga miji, miji a ce masa sayyid. Shi ne anan shi ma ya zo da wannan aya domin halaccin kenan yin amfani da wannan lafazin. Shi ne ce wa qala, Ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratul Nisa min fatayatikumul mu'minat, da ya ce faman lam yajid minkum qawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ubangiji ta'ala ya yi amfani da lafazin fatayat akan ima, bayi kenan. Ina wannan lafazi kuma shi ne ya fi dacewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Sannan sai ya ce wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa wato ga su Banu Qurayza, an gane ko, ko kuma mu ce su wato wannan kabila ta Khazraj, lokacin da aka zo da Sa'ad ibn Mu'adh domin ya bayyana wani hukunci ya dace a aiwatar game da Yahudawan Banu Qurayza, an zo da shi akan jakinsa ba shi da lafiya. Lokacin da ya iso, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga jama'ar sai ya ce qumu ila sayyidikum, wato ku tashi ku tarbiyo shugabanku, an gane ku, domin ita ila wato tufidul gaya wan nihaya, ku tashi ku tarbiyo shugabanku. Don haka wannan lafazi shi ne zai fassara maka wancan lafazi da ya zo na qumu li sayyidikum, ba ana nihin ba ku tashi ku tsaitsaya ma shugabanku, irin kamar yadda ake tashi a tsaya ma malamai da abin da ya kamata da abinda ya kama da haka na shugabanni a yau wannan kwata-kwata haram ne ko shugaban kasa ya zo ku bai ya halatta ka tashi ka meke zai sai dai in ka ji tsoron abinda zai iya biyowa baya in kuma kana tsoron abinda zai biyo baya to dama a farko ma bai ma dace ba ka je ku sai dai in zuwan ka dama ya zama tilas amma babu wani wanda yake halatta a tashi a tsaya masa haka mutum ya zo wuri a tashi a tsaya haramu kamar yanda hadisi ne ingantacce wani sahabi yake cewa yace wallahi babu wanda yake da kima da daraja da martaba da matsayi a zukatan mu yace sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma in ya zo wuri yace ba mu tashi mu tsaya kuma bani ma hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi sun wuce a dafa dan haka da yace kumu ila sayyidi ku tashi ku tarbiyo shugaban ku kenan wannan din mutum kayo ba ko kafin ya iso ka tashi ka tarbiyo shi wannan karramawa ce ka tashi ka taka ka tarbiyo shi ka kawo ka zaunar da shi amma na haka yazo a tashi a tsaya haramu dan haka akwai ziyada da yace kumu ila sayyidi kun sai yace fa anziluhu manzo Allah yace ku sauke shi daga kan kenan tabbar shi kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da lafazin sayyid wanda wannan yana nuna halaccin kenan yin amfani da wannan lafazin sannan kuma ubangiji ta'ala ya koma fada a cikin suratu yusuf wadhkurni inda rabbik ma'ana ka bada labari na a wurin rabbik me yake nihi da rabbik ma'ana mai gidanka ai sayyidika an gane ku kenan nan an yi amfani da lafazin rabb kenan bawa yana iya fada ga mai gidansa ya ce rabbi to amma tare da cewa kaucewa daga wannan lafazi shine yafi dacewa don haka shine anan ubangiji ta'ala ya yi amfani da shi wa zkurni inda rabbik ai sayyidik sannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wato ga banu salima manzo Allah ya ce musu man sayyidukum manzo Allah ya ce wane ne shugabanku ya ku banu salima kamar yanda yake cikin hadisin sai suka ce al-jadd ibn qais shine shugaban tare da cewa dai mun tabbata maruwaci ne yana da wata mummunar dabi'a ita ce rowa manzo Allah sai ya ce da su wa ayyu da'in adwa min al-bukhl yace wata cuta ta fi rowa muni sai ya ce bal sayyidu kuma amru ibn al-jamu manzo Allah ya ce shugaban ku amru ibn al-jamu shine shugaban ku manzo Allah ya canza musu shugaba ya ce amru ibn al-jamu shi ya dace ya zama tun shugaban saboda mutum ne wanda yake yana da matukar kyauta kyauta ko tana daga cikin abin da take shugabantar da mutum ko a jahiliya ba ma a musulunci ba dama yana daga cikin abin da suke alfahari da shi in ma ya zamanto mutum yana da matukar kyauta yana da yawan kyauta ko kuma mutum ya zamanto jarumi ne to irin waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke na matsayin daraja wanda lalle maruwaci bai dace bai zama shugaba da haka manzo Allah ya canza musu ya ce bal sayyidukum amru ibn al-jamu a shahidi dai anan manzo Allah ya tambaye su man sayyidukum to tare da cewa shi lafazin as-sayyid bawa yana iya amfani da shi ga mai gidansa kamar yanda mace tana iya amfani da wannan lafazi ga mijinta kamar yanda ya ce wa alfa ya sayyidaha ladal bab illa kasancewar wato shi as-sayyid kamar misali ayi idlakin shi a ce as-sayyid to wannan baya dacewa ga kowa in banda ubangiji subhanahu wa ta'ala amma in an yi idafarsa wannan akwai halacci kamar ka ce sayyidu fulan ko kuma sayyidi da abin da ya kamata haka haka nan abin da ya kama da wannan lafazi shine kamar al-maula al-maula shi ma malamai suka ce baya dacewa ayi amfani da shi sai da idafa kamar ka ce al-maula wannan bai dacewa ga kowa illa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma kamar misali ka ce maulaya wannan duka yana halatta ka ce maulaya ko kuma maula fulani saboda shi lafazin maula yana da ma'anoni waɗanda suke daban-daban to amma ka ce al-maula ko ka ce as-sayyid to wannan gaba ɗaya ba sa dacewa sai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne dai a takaice na malam ya zo mana da hadisai hadisi na farko hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza nasaha al-abdu sayyidahu idan bawa wato yayi nasiha ga mai gidansa wa ahsana ibadatar rabbihi ya kyautata bautar ubangijinsa kana lahu ajruhu marratayn wato ladansa ya kasance linki biyu ne a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala nasiha ga mai gida shine wato yi masa da'a kuma da nisantar ha'inta ya zamanto duk abin da bawa zai ga mai gidan shi ya zamanto yayi gaskiya kuma sannan ya kyautata ibada ta ubangijinsa to wannan yana da ladan linki biyu a shahida anan me yace idza nasaha al-abdu sai yace sayyidahu kaga yayi amfani da lafazin sayyid to haka sannan kuma hannu yace idan wannan kenan gaba ta farko cha idza nasaha al-abdu kenan halaccin yin idlakin al-abd wato gabawa sannan kuma hadisi na biyu hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa lil mamluki alladhi yuhsinu ibadata rabbih na gabawan da ke kyautata bautar ubangijinsa wa yuaddi ila sayyidihi alladhi lahu alayhi min al-haqqi wan nasihati wa ta'ati ajra kuma bawan da ke bada wato haƙin da ke kansa na mai gidansa shine ne yin gaskiya da yi masa nasiha da yi masa da'a to wannan bawa yana da ladalin ki biyu abun ubangiji subhanahu wa ta'ala ash-shahida anan me yake cewa wa yuaddi ila sayyidihi idan an yi amfani da lafazin sayyid sana hadisi na uku hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa la yaqul ahadukum abim rabbak kada ɗayan ku ya faɗa ga bawansa ya ce masa abim rabbak ciyar da mai gidanka sai ya ce wadi rabbak wato ima wato mai gidanka arwalla ko kuma wanke ma mai gidanka hannu domin lafazin alwudu ana amfani da shi akan wanke hannu an gane ku don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su da yawa wato yake tantance mana a cikin lafazi kamar yadda yake cewa summa tawadda wudu'aka lis-salati kai arwalla irin arwallarka ta sallah na da haka a larauci hatta da mutum iya wanke hannunsa yana iya cewa tawaddatu ma'ana na wanke hannu don haka shine anan da yace wadi rabbak ma'ana imami gidanka arwalla ko kuma wanke ma mai gidanka hannu to kar mutum ya fada ga bawansa ma'ana irin wannan lafazi sai yace wali yaqul sayyidi maulaya sai dai yace sayyidi maulaya kenan sai dai ka ce masa wato adiim sayyidaka ko kuma adiim maulaka ko kuma wadi sayyidaka ko kuma wadi maulaka amma karka ce adiim rabbak sai yace wala yaqul ahadukum kuma dayanku kar ya fada yace abdi wato bawana ko amati baiwata wali yaqul fataya wa fatati ina iya abin da ya dace ya fada yace fataya ko ya ce fatati wa gulami ko ya ce gulami domin yin ladabi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ubudiyya gaba ɗayanta a hakika na komawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin kai da bawan naka gaba ɗayanku matsayin bayi kuke ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kai kenan da kace bawa na wannan kiranye ne a hakika kenan ubudiyya na ga Allah subhanahu wataala ira wannan shine yake nuna mana halaccin sai dai kace sayyidi ko kace maulaya shi bawa kenan sai dai ya fada ga mai gidansa maimakon ya ce rabbi kenan abin da ya dace ya ce sayyidi ko ya ce maulaya shi kuma mai gidan kenan maimakon ya ce abdi ko ya ce amati to abin da ya dace ya ce gulami ko ya ce fata wannan fataya in baiwa ce sai dai ya ce fatati to haka hadisi na kuda ababan hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man a'taqa nasiban lahu min al-ardi duk wanda ya yantar da kasansa wato game da wani bawa da yake tarayya da wani fakana lahu min al-mali shi wanda ya yantar da kasansa yana da dukiya ma ya bulugu qimatahu dukiyar da za ta iya kai qimar bawan to kuwima alaihi qimata adli sai ama bawa qima ta adalci bayan da aka saye shi ba a kudin da za a iya sayar da shi a wannan lokaci domin akan iya sayen shi 500 yanzu baya wuce 200 akan iya sayen shi 500 amma yanzu zai iya kai kamar miliyan 5 kaga a dauke shi a yanda aka sayo to wannan babu adalci a ciki kenan qima ta adalci kudin da zai yi a wannan lokaci wa utika min malihi wanda Allah ya ce sai a yantar da bawan daga dukiyarsa shi wanda ya yantar da kasan shi kenan shi za a tsida a gaban alkali a tilasa masa cewa wato a tilasa masa cewa kenan ga iya abinda zai bada a ce masa ga iya abinda zai bada kenan domin a yawa waɗancan tabarmin kenan guda uku ne zai ɗauka ya ɗauki guda uku wannan a bar su saboda a can za a yi shimfiɗa ku gaya mushi a bar su waɗannan uku nan za a shimfiɗa su sai ce wa illa faqad utika minhu ma ataka yace in ko ba haka ba to in ba shi da dukiyar da kenan za ta iya biyan kimar wannan bawa in an kimanta shi kenan shine yace fa il wa illa faqad utika minhu ma atak yace abinda ya yantu na bawan ya yantu kenan bawan ya zaman to rabi da rabi rabin sa da rabin sa bawa ni za a yi kenan sai a kallafa masa ne yaje yayi sana'a ya nemo kuɗi domin a ida biyan wancan abokin tarayyar kamar yadda bayanin ya gabata sannan malam yazo da hadisi na biyar hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a takaice wannan hadisi me yake ni cai man'a ataka nasiban lahu min al-ard kenan wannan shine mahallin shahid kenan gabar tana tabbatar da halaccin kenan mutun ya faɗa ga bawansa cewa abdi sai dai abin da yafi dacewa kenan ya ce gulami ko ya ce fataya sannan yazo da hadisin wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati manzo Allah ya ce dukkan wato makiyaya ne kowa daga cikin ku makiyayi sai ya ce kuma kowa za a tsida shi a ranar kiyama a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi sai ya ce fal amiru allazi ala nasi fa huwa ra'in alaihim shugaba wanda ke shugabantar jama'a manzo Allah ya ce matsayi ne kiwo ne a kansu wa huwa mas'ulun anhum kuma shi ma za a tsida shi a ranar kiyama za a yi masa tambaya game da talakawansa gaba daya duk wanda ya kwana a kasar gaba daya kowa sai Allah ya tsida ya masa tambaya dangane da shi a ranar kiyama sai ya ce war rajulu ra'in ala ahli baiti wato shi mutum matsayin mai kiwo yake ga iyalin gidansa wa huwa mas'ulun anhum kuma shi ma za a yi masa tambaya dangane da su a ranar kiyama idan aka ce iyali mata da ƴaƴa da kannu da duk waɗanda suke karkashin ka to wannan iyalin ka ne kuma dole za a tsida ka a ranar kiyama a yi maka tambaya dangane da su sai yace wal mar'atu radiyatun ala baiti ba'diha wa waladihi, ita ma mace matsayin mai kiwo take wato a gidan mijinta da ƴaƴansa, game da gidan mijinta kenan da ƴaƴansa, duk abin da ya shafi cikin gida da abin da ya shafi ƴaƴa, to matsayin ita mai kiwo ce a kansu. Allah ya danka mata kiwo, domin shi mai gida ya fita neman abinci, ya bar miki duk abin da ya gudana a cikin gida, ya bar miki ƴaƴa, dole ne ki tsaya tsayin daka a kansu game da duk abin da yake shige da fice a cikin gida da su yara. Wa hiya mas'ulatun anhum, manzo Allah yace kuma za a yi mata tambaya dangane da su a ranar kiyama. Sai yace wal abdu ra'in ala mali sayyidihi, hakanan shi ma bawa matsayin mai kiwo yake ga dukiyar mai gidan shi. Sai yace wa huwa mas'ulun an, kuma za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a ranar kiyama. Sai yace ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, manzo Allah yace ku saurara, dukkan ku dai makiyaya ne, kuma kowa daga cikinku za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a ranar kiyama. Dalilin zawwa da wannan hadisi shine wannan gaba da yace wala abdu ra'in ala mali sayyidi, bawa wato mai kiwo ne akan dukiyar mai gidansa. Kaga halaccin kenan yin amfani da lafazin al'ab, sannan kuma tare da cewa ga abin da ya dace shi bawa ya faɗa ga mai gidansa kenan yace sayyidi. Waka hadisi na karshe a baban hadisin wato Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, shi da Zaid ibn Khalid al-Juhani suke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza zanati la'amatu fajliduha, manzon Allah yace idan baiwa ta yi zina ku bulala ta, kuma idza zanat fajliduha, in ta koma yin zinar manzon Allah yace ku bulala ta, kuma idza zanat fajliduha, sannan in ta koma yi karo na uku ko na hudu manzo Allah yace ku gudana ta, fa bi uha walau bi fafir, a karo na uku ko na hudu manzo Allah yace ku sayar da ita koda da igiya ne wadda take ta gashi, ma'ana isga kenan, koda igiya ce aka baku ku bada ta ku rabu da ita. A shahida nan cha idza zanatil amatu, idan baiwa ta yi zina kenan, kaga halaccin yin lafazi amfani da lafazin ama ka ce amati, sai dai abin da yafi dacewa ka ce wato jariyati ko kuma ka ce fatati. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babun idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'ami, qala haddathana Hajjaj ibn Minhal قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسدي العتكي أنه قال أخبرني محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي إلى جاه. ما لم الله يجيك أنسى نفتا وانا بابيني وانا كي بياني جمد أبن دي زودة ومزا الله صلى الله عليه وسلم شوا إدن قيونكو خادمينسا يزوم سدى أبن جنسا. Lafazin khadim ana amfani da shi akan bawa, an gane ko, amma tare da cewa akan fadada wanda ma yake karkashin ka da a matsayin da wanda baranka ne mai maka aikace aikace, ana kiran shi khadim. To amma mi malam yake nihi anan, ma'ana idan bawon ka yazo maka wato da abincinka mi ya kamata kai, shine yace idza ata ahadakum khadimuhu bi qaami, idan ɗayan ku bawon sa yazo masa da abincinsa me ya dace yayi anan. To shine anan malam yazo da hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, idan ɗayan ku bawon sa yazo masa da abincinsa, manzon Allah yace fa in lam yujlisu ma'ahu, in har bai zaunar da bawon tare da shi cewa hannunsa hannunsa su ci abincin, to fal yunawilhu luqmatan aw luqmatayn, manzo Allah yace meka masa loma daya ko loma biyu, aw ukulatan aw ukulatayn, wannan kokonto ne aka samu daga marwayicin. Shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa fal yunawilhu luqmatan aw luqmatayn, ko kuma cewa fal yunawilhu ukulatan aw ukulatayn? Idan aka ce ukula shine wato luquma kenan loma, dan haka loma da ake fada a Hausa asali kalma ce Arabiya, Larauci ne aka gurgunta shi aka Hausantar da shi, ainihi luquma ce, to shine a Hausa ake cewa loma. Shine yace fal yunawilhu luqmatan aw luqmatayn, manzo Allah yace ya bashi loma dai ko loma biyu. Yicece illa sai yace fa innahu waliya ilajahu, domin shi bawan ya jibinci kenan magance ma mai gidan shi wannan matsala ta yunwa, domin shi ya zo masa da abinci. Idan aka ce ilaji shine magani kenan, kenan fa innahu waliya ilajahu, domin ya jibinci magance masa kenan wannan matsala ta yunwa, don haka kenan bai dace ba shi kawai ya aje masa abinci ya ci in ya so shi ya tafi. Don haka a wannan hadisi shine ya sarrafa wancan umarni daga wajamci zuwa mustahabbanci na fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yake cewa wato da yake cewa da yace inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, yace lalle bayinku, manzon Allah yace ɗan uwanku ne Allah ne ya sanya su karkashin hannunku, wato kuke da kuke mulkar su kenan da hikima ta shi. Sai yace faman kana akuhu tahta yadihi falyud'imhu mimma ya'kul walyulbishu mimma yalbas, duk wanda ɗan uwansa ya kasance a karkashin hannunsa, ma'ana shi yake da mallakar sa, manzo Allah yace ya ciyar da shi daga abin da yake ci, sannan ya tufatar da shi daga irin tufafin da yake sanyawa. To wannan umarni, dan haka wannan hadisi shine ya sarrafa shi daga wajibci zuwa mustahabbanci. A farko abin da yafi dacewa bawa ka ciyar da shi daga irin abincin da kake ci, in so samu ne, wannan shi tace kenan matsayi wanda yake cikakke, wanda yake madaukaki. Kuma abin da yafi dacewa ka zaunar da shi hannunka hannun shi kuci, don haka anan manzo Allah yace fa illam yujlisu ma'ahu, in har bai zaunar da bawan nashi tare da shi cewa su ci tare, manzo Allah yace to fal yunawilhu luqmatan aw luqmatayn, wato ya meka masa loma ɗaya ko loma biyu, shi ma ya haɗe miyansa kenan. Sai yace aw ukulatan aw ukulatayn, lafazin ukulatan aw ukulatayn duka ma'anarsa ɗaya da kenan luquma aw luqmatayn. Sai yace fa innahu waliya ilaja, domin bawai shi ya jibinci wato magance masa kenan, ko kuma fa innahu, domin shi mai gida waliya ilajahu kenan ya jibinci magance masa yunwa, domin nauyin shi akan shi yake, ko kuma fa innahu, domin shi bawan kenan sababin da manzo Allah yace a bashi loma ɗaya ko loma biyu, domin shi bawan kenan in ka maida damir kin zuwa ga al'abd kenan waliya ilajahu, an gane ko kenan addamiru sani shi kuma wannan ya ude ila sayyid kenan, domin shi ya jibinci magance ma mai gidan nashi kenan wannan wato matsala ta yunwa. Don haka a takaice kenan wannan abin da yafi dacewa mai gida in so samu ne kenan kwanan abincin shi da shi da yaran shi su sa hannu su ci, ma'ana waɗanda suke barin yaran ka, waɗanda suke ma'aikata. Don haka ba tsari bane ba na su manya su ware sai in sun ci sannan su raga su ba yaran, an gane ko, wai a ce waɗannan ai ƙasa da mu suke, bai kamata ba a ce hannunsa hannun mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hannun shi hannun mabiyan shi waɗanda suke talakawa suke cin abinci, don haka shi mai gida da wasu waɗanda suke a ƙarƙashinka, abin da ya kamata in an kawo kwanan abinci hannunka hannunsu ya kamata, ba sai in ka ci ka raga ka ba su. Nan a nan bawa ne fa manzon Allah yake faɗa, to ina ga wanda yake ɗa ne a ƙarƙashinka, wanda yake maka ayu aikace aikace kenan, in so samu ne hannunka hannun shi. To in har kenan baka yi ba hannunka hannun shi, to abin da ya dace to karka kyale shi haka nan ka ɗauka ka bashi. Kenan a nan in matsayi na farko bai samu ba, kenan sai a sauko mataki wanda yake. wannan kuma fa'idar haka wannan shine mutum zai haifar ma da mutum kaskantar da kai zaka mai da kanka matsayin ba kowa bane shi ko da man duk wanda ya kaskanta kanshi to shi ya cancanci daukaka a nan duniya da makoma lahira wanda kuma wannan ita ce sifa ta mu'mini kaskanta kai babun al-abd ra'in fi mali sayyidihi wa nasaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-mal ila sayyid قال حدثنا ابو اليمان هو الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب هو بن ابي حمزه عن الزهري هو بن شهاب انه قال اخبرني سالم بن عبد الله انا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راء ومسؤول عن رعيته فالإمام راء ومسؤول عن رعيته والرجل في أهله راء وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راء وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راء ومسؤول عن رئيته فكلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته وتوانا مبابي نواندك بياني كما دا أبندي يزولك من زاء الله صلى الله عليه وسلم چه واشي باوا مزين ميكيوني كما دا دوكي يرمي جدنسا dole ya tsaya tsayin daka game da kiyaye wannan dukiya kar ya saki yayi wani tasarrufi a cikin wannan dukiya yayi wata gwaninta sai da izinin mai gidan shi shine sai ya ce wa nasaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mala ila sayyid malan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta dukiya izuwa ga mai gida wanda wannan shine dalilin da wasu malamai suka tafi akan cewa bawa baya da mallakar komai shi da duk abin da ya mallaka gaba ɗaya na mai gidansa ne wasu kuma malamai suka ce a bawa yana da ƴancin shi ma zai mallaki dukiya tashi an gane ko shine anan malam yace wa nasaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mala ila sayyid wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya danganta dukiya ta bawa ila sayyid wato izuwa mai gida shine anan malam yazo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa kullukum ra'in dukkan ku wato makiyaya ne ma'ana kowa daga cikin ku manzon Allah yace makiyayi ne sai yace wa mas'ulun an ra'iyati manzon Allah yace kuma za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a ranar kiyama kamar yanda bayani ya gabata kenan al-ijmal qabla at-tafsir manzo Allah ya dunkule cai dukkan ku makiyaya ne yace kuma kowa daga cikin ku za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a ranar kiyama sai yace fal imam ra'in manzo Allah yace shugaba wato makiyayi ne game da duk talakawan da yake jagoranta gaba ɗaya su Allah ya damka mushi kiwo dole ya kula da addinin su ya kula da lafiyar su ya kula da dukkan yanayi wanda yake na rayuwarsa abinda zai amfane su dole ya tsaya tsayin daka yayi kokarin kusantar da su da shi duk abinda zai cutar da su in ma bangaren addini ko bangaren rayuwa dole yayi kokari ya nisanta su shine yace wa mas'ulun an ra'iyati kuma abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi a ranar kiyama sai yace kina an faru daga sama sannan sai yace war rajulu maza Allah yace shi ma mutum fi ahlihi a cikin iyalinsa ra'in maza Allah yace makiyayi ne wa huwa mas'ulun an ra'iyati maza Allah yace shi ma za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a gobe kiyama sai yace wal mar'a ita ma mace fi baiti zawjiha game da gidan mijinta an gane ko ma'ana abin da yake na gidan shiga shige da fuci da duddukiyar da take cikin gidan da ƴaƴansa da komai to kiwo ne Allah ya danka mata wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha manzo Allah yace ita ma za a yi mata tambaya dangane da kiwon da aka bata a gobe kiyama sai yace wal khadimu wato shi ma bawa fi ma da sayyidihi game da dukiyar mai gidansa manzo Allah yace ra'in makiyayi wa huwa mas'ulun an ra'iyati za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a gobe kiyama kaga kenan anan wannan shine mahallu shahid kenan bawa matsayin mai kiwo yake game da dukiyar mai gida dole ya tsaya tsayin daka game da kiyaye wannan dukiya kar ya saki yayi wata gwaninta game da wannan dukiya yayi wani tasarrufi in me zai yi to dole ya tambayi mai gida abin da ya bashi izinin yi yayi abin da bai bashi izini ba kuma ya kame hannunsa qala wato Abu Huraira yake cewa a wani Abdullahi dan Umar yake cewa fa sami'tu ha'ula'i minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar yace waɗannan kalimomi da na ambata muku gaba ɗayan su yace naji su tabbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ahasibun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala yace kuma ina zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan hadisi kenan wannan kalima ta karshe ita ce ya dan samu kokonto dan haka yayi amfani da lafazin wato shine wa ahasibu yace ina zaton annabi sallallahu alaihi wasallama qala ina zaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada yace war rajulu yace shi mutun fi mali abihi game da dukiyar mahaifinsa ra'in wato mai kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a yi masa tambaya dangane da wannan kiwo da aka bashi a ranar kiyama kenan da game da dukiyar mahaifi shi ma makiyayi bayya halatta da ya dau dide da dala daga cikin dukiyar mahaifinsa dole sai da izinin shi kuma bayya halatta yayi wani tasarrufi yayi wata gwaninta a cikin wannan dukiyar dole sai da izinin mahaifi amma shi uba yana da yancin da zai dau wani abu daga cikin dukiyar dan shi ba tare da ya fada masa ba in dai ba da lihin bannatawa bane saboda shi da duk abin da ya mallaka na mahaifi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ga wani sahabi wanda yayi kawo karan mahaifinsa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifinsa fa yana daukan dukiyar shi yana abin da ya gada ba manzo Allah yace masa anta wa maluka li abika kai da dukiyarka gaba ɗaya na mahaifinka ne kenan shi mahaifi yana da yancin taba dukiyar ɗansa amma shi da bai yi da yancin taba dukiyar mahaifi sai da izinin shi don haka anan yace war rajulu fi mali abihi shi mutum game da dukiyar mahaifinsa ra'in manzo Allah yace makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma za a yi masa tambaya dangane da wannan kiwo da aka bashi a ranar kiyama sannan sai yace fa kullukum ra'in manzo Allah yace gaba ɗayan ku ne makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku manzo Allah yace kowa za a yi masa tambaya dangane da kiwon da aka bashi a ranar kiyama babun idza daraba al'abda falyajtani bil wajhi qala haddathani muhammad ibn ubaydillah qala haddathana ibn wahab قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن همام هو ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجتني بالوجه واتوانا بابيني وانكي بياني كمدى أبن دي زولك مزان الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب العبد واتو إدمي جداسي بجبا وانسا فليجتني بالوجه manzo Allah yace shine malam yace fale jitani bil wajha ma'ana ya nisanci fuska tare da cewa bin ke banta ba gabawa idan zaka yi bugu to ba a bugun fuska an gane ko don haka shi wannan lafazi ya zo ne akan bawa don haka wato malam yayi amfani da shi anan shine yace idza daraba al'abda fale jitani bil wajha tare da cewa ba akan bawa bai zo Allah ne ku lafazi ne domin gadi bi mai gida idan ya fusata yakan bigi bawansa abu ne wanda yake yafi gudana a wannan bangare dan haka kenan mallam yayi tarjumar baban yace idza garaba al'abda idan mai gida zai bigi bawa fa la yitani bil wajha to yayi nisan ci fuska to bai ke banta ba ga bawa kenan duk wanda zai yi bugo to bai ya halatta ya bigi fuska kamar yanda anan mallam yazo mana da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha manzon Allah yace in har dayan ku zai yi bugo manzon Allah yace falyajtani bil wajha wato ya nisanci fuska lafazin qatala anan ba ana nihin yaki ba ma'ana in har zaka yi bugo kamar yanda yazo a wani lafazi idza daraba ahadukum khadimahu manzo Allah yace idan dayan ku zai biki khadimin sa bawon sa manzo Allah yace fane jitani bil wajha yani sanci fuska to shine anan yace idza qatala ahadukum in dayan ku zai yi bugu manzo Allah yace fane jitani bil wajha wato yani sanci fuska wato a cikin sanadin da yace wa akbarani ibnu fulan anan wato shine Abdullahi ibn Wahab an gane ko Abdullah wato ibn Wahab micece illa da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin cewa idan mutun zai yi bugo ya nisanci fuska kamar yanda malamai suka faɗa shine domin ita fuska ita ce matattare kyau kuma a cikin gabbai na dan adam gaba ɗaya babu gaba wanda akan fi gaugawar gane mutum wato sama da fuska so da yawa in ka san mutum ta inda kake sanin mutum ka gane shi shine ta fuska duk wanda kaga fuskar shi ko shekara nawa aka yi kana iya cewa wannan fuska na taba galinta amma maimakon tafiyar mutum ko wani tsarin jikin shi da sauransu ba a cika gane mutum da gaugawa sama da fuska wa malamai suka ce domin ita fuska akan ana jin tsoron in har mutum yayi bugo a fuska ya shawahata kenan saboda zaka iya ma mutum wani tabo kai masa wata alama wanda zata iya munana shi dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani game da wato bugon fuska tare da cewa akwai hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna mana illar ta sa manzon Allah yayi hani game da bugon fuska kamar yanda yake cewa man qatala falyajtani bil wajha fa inna surata wajhi al insani ala surati wajhi ar rahman duk wanda zai yi bugo manzo Allah yace ya nisanci fuska domin sura ta fuskar dan adam wato tana kan sura ta fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai dai a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da yazo na irin waɗannan wato nasi iya abinda mutum zai yi sai ya gasgata ya tabbatar da su amma tare da kore kamantacce niyya ta ubangiji subhanahu wataala da halittunsa kuma ba tare da wohintar da wannan sifa ko kuma wato yi mata tawi cai man qatala duk wanda zai yi bugo fali yajtani bil wajha ya nisanci fuska sai yace fa inna surata wajhi al insani domin sura ta fuskar mutum ala surati wajhi arrahman tana kan wato sifa sura ta fuskar ubangiji subhanahu wataala haka a wannan wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace dayan ku idan zai yi bugo ya nisanci fuska sai yace fa inna allaha khalaqa adama ala surati rahman domin ubangiji ta'ala ya halicci annabi adam akan sifar wato akan sura ta shi wanda ta dace da girman sa kina da haka dai waccan illoli da malamai suka bayyana kuma illa ce ita ma za ta samu gunzama na kasancewar ita fuska ita ce matattare kyau kuma tana daga cikin abin da Allah ya karrama daga cikin gabban dan adam saboda da ita ake dukawa a yi sujada ga ubangiji subhanahu wataala kuma ta tattarar da wasu abubuwa a jikin dan adam ga kunne ga ido ga hanci ga baki wanda kowace gaba anan gaba ce wanda take mai tsada idan mutum ya rasa ɗaya daga cikin ta an illanta shi dan haka dai akan nisanci fuska sawa'an bawa ne za a buga ko ma wane ne to bai halatta a bugi fuska nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك